Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da 25. A kasar Jamhuriyar Nijar kuma za a iya jin mu ta gidajen radio amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko kuma niya ko kuma dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwa akan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Sarfil Hashin Gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin A Bari Ya Huce. Da farko dai bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro. Ga labaran mai karantawa Jummai Ali. Prime Minister Japan Shinzo Abe ya bada umarnin a tura ƙarin sojoji da jami'an aikin agaji zuwa kudancin ƙasar, inda aka samu girgizar ƙasa mai ƙarfi har sau biyu cikin kwanaki biyu. Kamfanin dillancin labarun NHK ya bada rahoton cewa mutane 11 ne suka mutu a sakamakon girgizar ƙasa na biyu da safiyar yau Asabar a gugun can kusa da birnin Kumamoto, yayin da girgizar ƙasa na farko ya kashe mutane 9 a ranar Alhamis. Tuni dama aka tura sojoji 1,600 zuwa yankin, haɗe da 'yan sanda 2,000 da 'yan kwana-kwana 1,300 domin taimakawa yankin farfadowa daga ɓarnar da girgizar ƙasar ta yi wa yankin. Fiye da mutane miliyan da aka raba da muhallinsu a arewa maso gabashin Najeriya sannu kan hankali sun fara komawa gidajensu, sun kuma dukufa suna aikin gyara garuruwansu da rikicin Boko Haram ya lalata cikin shekaru 7. Wannan yunkuri zai ɗauki lokaci mai tsawo, ta amma tuni wasu wuraren suka fara ganin canji, a cewar tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo. Azabar da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka wanzar a yankin ya kashe dubban mutane da raba miliyoyin jama'a da matsugunansu, ciki har da sace aƙalla mata da 'yan mata 7,000 cikin shekaru 7. To amma cikin watannin da suka shige, jami'an tsaro sun yi rawar gani wajen fatattakar 'yan Boko Haram daga tungayensu. Shugaba Obasanjo ya wannan furicin ne a hira da wani shirin talabijin na muryar Amurka ya yi da shi. Ya ce a ziyarar da ya kai Maiduguri a kwanan nan ya ga alamun wanzuwar samun sauƙi sosai a yankin, bisa la'akari da ƙoƙarin da jami'an tsaro suke yi na yaƙi da 'yan Boko Haram da kuma sake wuraren da suka lalata. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya ce rikicin 'yan gudun hijira da duniya ke fama da ita a yanzu, a yayin da aka raba fiye da mutane miliyan 7 da muhallinsu, al'amari ne da baya misaltuwa, matsalar ta wuce man sharri. Mr. Ban ya yi wannan furicin ne a hedkwatar Bankin Duniya a nan birnin Washington DC wajen tattaunawa da aka yi jiya Juma'a akan matsalar 'yan gudun hijira. Sakataren na Majalisar Ɗinkin Duniya ya buƙaci haɗin kai irin ta 'yan uwantaka a siyasance tsakanin ƙasashe, a yayin da duniya take fuskantar matsalar 'yan gudun hijira da raba mutane da muhallinsu mafi girma da duniya ta taɓa gani a wannan zamani. Shugaban Bankin Duniya Jim Yong Kim ya faɗa cewa bankin yana aiki akan wani shirin baiwa ƙungiyoyi da za su ɗauki 'yan gudun hijira aiki bashi da ba za a azawa kuɗin ruwa ba. To amma kuma duk da haka ya ce, yaya za a yi a magance matsalar 'yan gudun hijira masu yawan gaske waɗanda ba su da matsuguni ballantana ayyukan yi a ƙasashe irin su ƙasar Jordan da wannan matsalar ta zamewa jidali? To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An ba da rahoton ɓarkewar sabon faɗa tsakanin sojojin gwamnati da masu hamayya a ƙasar Sudan ta Kudu, ƙasa da kwanaki 5 kafin isar tsohon shugaban 'yan tawaye Riek Machar a birnin Juba. Mai magana da yawun ƙungiyar 'yan tawaye ta SPLOIO ta masu hamayya ya ce sojojin gwamnati sun kai wa sansanoninsu hari a ƙaramin hukumar Rukona. Gwamnatin ƙasar ta tabbatar sabon faɗa ya ɓarke a yankin, to amma ta ɗorawa 'yan tawaye laifin fara a rangamomin. Muƙaddashin mai magana da yawun ƙungiyar SPLA Major Dixon Gatluak ya ce a ranakun Laraba da Alhamis, sojojin gwamnati suka kai wa yankin da ke hannun 'yan tawaye hari. Dukkan ɓangarorin sun tabbatar cewa kowane ɓangare ya jikata, to amma ba su bayyana yawan mutanen da suka jikata ba. A can ƙasar Yemen kuma, wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman a ƙasar, Ismail Al-Sheikh Ahmed, ya yi kira ga ɓangarorin ƙasar a wato domin shawarwarin samun zaman lafiya da za su yi, da cewa su yi wa Allah su magance saɓaninsu, su yi shawarwari a kan hanyoyin magance rikicin shekara guda a ƙasar a siyasance. Wakilin shi Ismail Al-Sheikh Ahmed ya faɗa wa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa hanya ɗaya za ta sa a samu zaman lafiya, a yayin da kuma idan aka kauce, to matsalar tsaro da na jin ƙai za su munance a ƙasar. Ya ce samun nasarar shawarwarin da aka shirya fara yi a ranar Litinin a ƙasar Kuwait zai buƙaci da wajewa mai wuya daga dukkan ɓangarorin, da kuma ƙudurta aniyar ganin an cimma yarjejeniyar samun zaman lafiya. A saboda haka, ya yi kira ga wakilan kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da shugabannin yankin da kuma masu ruwa da tsaki na ƙasa da ƙasa da su goyi bayan wannan shirin. Ismail Al-Sheikh Ahmed ya yi wata da watanni yana safa da Marwa tsakanin ƙasashen gabas ta tsakiya, yana ƙoƙarin shawo kan ƙasashe masu tasiri ta taimaka wajen ganin gwamnatin shugaba Abdurrabo Mansur da 'yan tawayen Huti sun koma teburin shawarwarin samun zaman lafiya a ƙasar. Watanni uku bayan an ƙaddamar da amfani da yarjejeniyar shirin nukiliyar Iran, har yanzu bankuna da wasu kamfanoni suna ɗare-ɗaren yin harkoki a ƙasar a saboda nuna damuwa a kan cacar bakin da ake yi a kan takunkumin da Amurka ta azawa a ƙasar, musamman cacar bakin da wasu wakilan Majalisar Dokokin Amurka suke yi cewa ya kamata a ɗauki wani mataki a kan shirin makami mai linzami na Iran. Yarjejeniyar da aka ƙulla a shekara ta 2015 bare kenan ta tanadi sakin akalar ƙadarorin Iran na dala biliyan 100 a bankunan ƙasashen waje a sassauta takunkumin da aka aza a kan yin harkokin kasuwanci a ƙasar. Wasu kamfanoni suna gunagunin cewa har yanzu ba su fara cin moriyar zuba jarin dala biliyan 415 a harkokin tattalin arzikin Iran ba. Cikin kamfanonin da suka yi saurin ƙulla yarjejeniyar kasuwanci da Iran shi ne kamfanin Airbus mai ƙera jiragen sama, wanda ya sanya hannu a kan wata yarjejeniya a watan Janairu da ƙasar Iran na sayan jiragen saman fasinja 118 domin maye gurbin jiragen saman fasinjan Iran da suka tsufa. Watanni uku har yanzu kamfanin Airbus ya kasa daddala wannan yarjejeniyar. Masu lura da harkoki a yankin da kuma jami'an kamfanin da suka zanta da muryar Amurka, waɗanda suke son a saka sunayensu, sun ce ba da kuɗin aiwatar da wannan yarjejeniyar yana ci gaba da zama matsala.
Labaran duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraron mu a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirin mu na gaba.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce,
wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani.
Talking.
Halima, da fata an tashi lafiya.
Ina ga lahiya la Mallam Iro, makwanni biyun da suka wuce kasa ƴan Kingston. Kingston sunan hostel ne, dortuar kenan.
To,
Alhaji Mamman ya ce washe gari aka yi ta kiran shi, aka ce ai wai har rawa ya yi, ni dai ba a baki na aka ji ba.
Waye faɗa to?
Alhaji Mamman.
Ba a bakin sa muka ji ba.
Ya ji waka, a ce wa Ibrahim ya gode. ƴan King sun tuna da Kingston.
Wato kisa tun lokacin da muka fara sa tsaffin waƙoƙi na wato kullun yanzu mutu ka ai waka kaza ba mu ji ba, waka kaza ba mu ji ba, shi yasa muka fara yau da wakan Tina Charles Dance Little Lady Dance.
Waka
da ki faɗa ma sauraro labarin da kika sani game da wannan waka, saboda wannan waka da muke ji ta Dance Little Lady Dance ta Tina Charles.
Wala Iro, watakila dai kai kake da labari akai.
A kina da labari Halima, saboda na ga yau wajen kwana biyar ko shida kenan kullun waka kike nan.
A wallahi ba wani labari, kawai dai waka ce wanda dai
kin dai tuna waka ce.
Yawa, yanzu shekara wakan nan nawa wai?
Gaskiya wallahi ban san shekaran ta ba. Wallahi tallahi. Bisa billah zan ga miki ban san shekaru wakan nan ba. Saboda kin san mun tashi muna jin waƙoƙinta dai, amma dai bamu san ta kamar lokacin da ta yi ba. Kin san kamar mu a Najeriya za ki ga mutum yana jin waƙoƙi waɗanda sun jima ainihin ma, watakila inda aka yi waƙoƙin har an gama yayinsu.
Yau dai ka ce masu rawa ko kada kafa da kada kai yau suna da yawa.
Akwai waɗanda saboda gemu ba za a tashi ana tattaka rawa ba.
Sai dai a yi da dabara.
Yawa, sai dai a yi da dabara. Sai dai a ce
da wani muna yara mun ji kiɗan nan sai mu yi ta haka.
Sai a tuno lokacin ana makaranta. To, bismillah Halima.
To, Mallam Iro gaishe kuma da farko gaisuwar ta'aziyya ce zuwa ga ɗan uwanmu, zan ce kuma abokin aiki Isuhu Mamman na amfani, dangane da rasuwar gwaggwansu Hajiya Halima Innar Mallam Abbani, wadda Allah ya rasuwa jiya Juma'a da safe a Maradi. Allah ya jikanta ya rahamshe ta, ya gafarta mata, ya kuma sa ta huta.
Amin. Summa amin.
Ga kuma ta gaisuwa zuwa ga Abdu Kasko da ke unguwar Wadata a Tawa, shi ma dai ɗan jarida ne, da fatan yana nan lahiya. Sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Ibrahim Kalala da Alhaji Ya'u, da fatan suna nan lahiya. Sai wata gaisuwa zuwa ga Zuladain Abdu a Agadas, da fatan shi ma yana nan lahiya. A gaba sai wata gaisuwa zuwa ga Hajiya Khadija Umar a Azare, da fatan tana nan lahiya da duka iyalinta, da kuma wata gaisuwa zuwa ga ɗan Azumi Tela Hausari a Maiduguri, da kuma Inuwa Abubakar Hausari, da fatan suna nan lahiya. Ga wata gaisuwa zuwa ga Gamban Yakubu Gawan a Magarya, da Ahmadu Danje, da Hajiya Rabi matar Mayor Alhaji Ahmadu Damala a Magarya, da Maina Maigoro, da Shugaba Ahmadu Dumburin Gamba a Magarya. Ga wata gaisuwa zuwa ga Usman SJ na gidan radio Haɗin Kai FM a Magare, da iyalin shi, waɗanda muke taya murnar samun ƙaruwar ƴa macen da za a raɗa ma suna da wannan sahiya ta Asabar. Allah ya raya jaririya ya ɗayyaba. Amin summa amin.
Amin.
Ga wata gaisuwa zuwa ga Alhaji Garba NNPC Depot a Jos, da fatan shi ma yana nan lahiya. Sai kuma wata gaisuwa da fatan alheri zuwa ga Alhaji ɗan Jinjiri Bala, kuma muna taya shi murnar armar da ɗiyar shi Ummi. Allah ya bada zaman lahiya da kwanciyar hankali da kuma zuriya ɗayyaba.
To, a Halima, a gaba sai gaisuwar abokin aikinmu Usman Tahir na gidan talabijin na BATV a Bauchi, muna taya shi murnar ɗaurin auren ɗiyarsa Ziyatul Haq Usman Tahir, wanda za a yi yau din nan da misalin karfe 2 na rana a gidan alkali Aminu da ke titin Gombe a Bauchin Yakubu. Allah Ubangiji ya sanya alheri.
Amin.
Muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga ango babayi Muhammad Arabo da amaryarsa Zainat Ibrahim da su ma yau da karfe 10 na safiya ke daura aurensu. A kwabar gida Alhaji Ibrahim Kafinta wanda ke unguwar Faransa a garin Gombe, karamar hukumar Gombe ta jihar Adamawa. Muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga Atiku Sani ATK tare da aminansa Kabir Gada Jikan Barmo, sai Haruna Musa Fakai da Abdulmalik Bawa Sodangi Dilan da sauran mutanen borderline a shiyar Minanata da ke garin Sokoto da fatan kuna na lafiya. Dimbin gaisuwa zuwa ga Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki a Bauchin Yakubu tare da Babu Jonka Bawa Shima unguwar Karofi a Bauchin Yakubu. Muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga Mahmud Ibrahim Magaji, sai Ibrahim Gali IG tare da Balaraba Musa Gogorwa, sai Mustafa Usman tare da Nura Muhammad Chiroma, sai kuma gaisuwar Babangida Inuwa Haruna tare da Murtala Miri, sai Sadi A Dorayi da Saniya Udan Daura tare da Abubakar Salihu Abubakar, sai Abba Dauda Abba tare da Alhassan Garba, sai Muktar Aminu Odubo a jihar Bauchi tare da Yushau Idris, sai Architect Ibrahim Bala Yusuf tare da Suleiman Zakariya, sai wato Suleiman Zakariya Kubu, sai Magaji Muhammad Soho Azare tare da Baba Gana Talba da Aminu Dabai, sai Jazuli Gwarzo tare da Alhafiz Dan Yaro, sai gaisuwar Abdullahi Zangina da Alhaji Tanimu da Aliyu Ibrahim, dukkan ku da fatan kuna nan lafiya.
Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. There were funky China men from funky Chinatown. They were chopping them up. They were chopping them. Chinese art, and everybody knew their part, from a fainting to a slip, and a kicking from the hip, everybody was kung fu fighting, those kids were fast as lightning, in fact it was a little bit frightening, hey, yeah, but they fought with expert timing, there was Funky Billy Chin, and little Sammy Chung, he said, here comes the big boss, hey, let's get it on, we took
ka kami ke ne ka daura dan wani abu akan ka kana
ba mu labari to
na ga har ba kafa kana har ba kafa kana har ba hannu
biki san wani abu na wato na debo wakokin nan da yawa yau na ma rasa ban tsammani ma muna da lokacin da za ma sauraro za su ji wadannan wakokin da muka tarkato yau din nan ba amma wannan waka ma ta Carl Douglas Kung Fu Fighting kin san akwai wani film da Eddie Murphy yayi na Daddy Day Care kin tuna an sa shi a ciki an sa wanda waka a ciki ina ji shekarar 2013 ne ko wace shekara ce
eh na sani wanda kamar ya bar aiki ya bude wajen rainan
yara yawa haka dai walima kin san wannan waka da muke ji yanzu.
yau
kawai. Ya ake faɗa wani waka da Faransanci.
Din-din-din-din ku, haka dai muke ta muna rabo. Su kasa ba mu iya Turanci ba lokaci, kawai shirmanmu dai za mu yi din-din-din-din ku. Wannan kiɗin nan mai ku.
Halima, akwai wata waka wadda akan faifan garmaho na taho da ita, saboda wannan wakan ba ma da ita a cikin kwamfuta kama abu na, amma ina son ɗan sanya wakan nan
kiji. Kan ka sa ta? Yanzu dai mu ce Allah ya gafarta mana, don na san akwai mutanen da ke umara sai sun yi rawa. Saboda suna duk inda suka je suna saurare, kuma Allah dai ya gafarta mana. Allah sa ka su saurara. In aka yi rawa a Saudi a wajen ibada, ai kaga.
Talking to your best friend. Sir, can I satisfy things ain't working out with your girlfriend? So you're searching for someone new, someone to hold you tight, someone to treat you right.
Alima, Aiva, sai na tambaya ba, kin san da a Afirka ko ta mawaƙin da muka ɗauka, ni farko da nake jin waƙanta na ɗauka Baturiya ce saboda yadda ta iya waƙa sosai. Kin tuna wannan mawaƙin da nake tadi?
Wace ce?
Da ta.
Ƙarya wannan faɗa, what is the love you promised?
Kwarai da gaske. Ke sa wato abinda take lokacin tana ɗaukan waƙoƙi na wasu sanannun Amurkawa take, akwai wata, ina jin ko Emilio Harris ce ko wace ce ita ta fara yin wannan waƙa ta Why is the love din. To mu da muna ɗauka cewa Baturiya ce ma, saboda yadda take kire Turanci, ashe ƴar Afirka ta kudu ce. Halima, bari mu kyale masu sauraro, lokaci ya riga ya kawo, bari mu kyale masu sauraro da wannan waka ta Lips Incorporated, wakan nan ta Funky Town, sai makon gobe da Allah Ubangiji ya nuna mana.
Allah nuna mana.
Amin summa, masu sauraro a huta lafiya. Amin.
madalla kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu na yanzu ga takaitattun labaran duniya.
Prime Minister Japan Shinzo Abe ya bada umarnin a tura ƙarin sojoji da jami'an aikin agaji zuwa kudancin ƙasar inda aka samu girgiza ƙasa mai ƙarfi har so biyu cikin kwanaki biyu. Fiye da mutane miliyan da aka raba da muhallinsu a arewa maso gabashin Najeriya sannan kan hankali sun fara koma gidajensu sun kuma dukufa suna aikin gyara garuruwansu da rikicin Boko Haram ya lalata cikin shekaru bakwai. Wannan yunkuri zai ɗauki lokaci mai tsawo to amma tuni har wasu wuraren sun fara ganin canji a cewa tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya ce rikicin 'yan gudun hijira da duniya ke fama da ita a yanzu a yayin da aka raba fiye da mutane miliyan 7 da muhallinsu al'amari ne da baya misaltuwa. Matsalar ta wuce min shiri. Mr. Ban ya yi wannan furucin ne a hedkwatar Bankin Duniya a nan birnin Washington DC wajen tattaunawa da aka yi jiya Juma'a a kan matsalar 'yan gudun hijira. Sakataren na Majalisar Ɗinkin Duniya ya buƙaci haɗin kai irin ta 'yan uwantaka a siyasance a tsakanin ƙasashen duniya domin a magance wannan matsala.
Da takaitattun labaran muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawa da wani sabon shirin. Kuma lokacin da za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Sarfila Hashin Gumel nake cewa mu huta lafiya. Assalamu alaikum.